أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda, a wannan yammaci na ranar Talata, wanda ya daidai da 17 ga watan Sha'ban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 27 ga watan 2 miladiya ta 2024. Domin ci gaba da wannan daura da muka fara cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ahkamus Siyam wal Qiyam wal I'tikafi wa Zakatul Fitr, na babban malami Sheikh Dr. Abdul Karim bin Abdullahi Al Khudair, Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi. Wanda idan ba ku manta ba, a ranar Alhamis mun fara wannan karatu, muka ce da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto wannan rana za a ci gaba. In ya so, za mu ci gaba da karatun wannan da ikon Allah, har ya zuwa samu a sauke shi kowace rana kenan tsakanin magarba da isha'i. Insha Allah a nan masallaci. Idan kowace rana tsakanin magarba da isha'i. A darasin da ya gabata, mun gani wasu daga cikin abin da ya shafi falaloli na azumi, wanda kuma zan mu iske fasali ma a cikin wannan littafin a darasin mu na yau, yanda malam zai ƙara mana bayani game da wannan falaloli. Sannan mun fara game da wannan littafi da muqaddima da ya gabatar malam, da kuma ta'arifi game da me ake ce ma azumi. Malam ya kawo mana a cikin littafi safaha ta 11 yace ta'arifu siyam. Malam yace as-siyam masdar sama yasumu sawman wa siyaman, wa siyamu fil lugha al-imsak. Allah yace shi azumi a yaren Larabci, idan aka ce as-siyam a yaren Larabci, ana nihin kamewa, kamewa daga barin abu. Ya zamanto kai ka kame daga bakka magana ne, sai a ce wane sa'im ne, amma a yaren Larabci wane yana azumin magana. A Hausa ma ai haka ake faɗi, ce wane yana azumin magana. Shi yasa ai can Maryam tace inni nazartu lirrahmani sawma, wato ta yi adda wal alwashin cewa wato ba zata yi magana ba, falan ukallimal yawma insiya. Kina wannan shine abin da ake cewa wato al-imsak, kenan a yare. Dukkan mutumin da ya kame daga barin wani abu ana ce mishi wani sa'im. Sai malam yace ai imsakan anil kalami, fa kullu imsakin an shay'in fil lughati al-arab yusamma siyaman. Dukkan abin da wato yake ka kame ne daga barin wani abu, to a yare na Larabci ana ce ma wani azumi yake na kaza. Amma azumin magana, amma azumin zama, ka ce bakka zama kullum a tsaye zaka yi, amma azumin bakka shiga rana, duka dai wato da makamancin haka, kamar yadda bayani ya gabata. Sai malam yace wa huwa fi shar'i, amma a shari'a ta musulunci, idan aka ce wani yana azumi, me ake nihi da haka nan? Sai malam yace al imsaku anil mufattirati min aklin wa shurbin wa jima'in bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubish shamsi. Malam yace shine kamewa daga barin dukkan abinda zai lalata maka wato abinda ya shafi azumin ka, tun daga cin abinci da abinda ci ne za a yi na abinci wanda ka san zai karya ma azumi wannan, to ka kame daga barin shi. Haka shan abin sha, haka kusanta ga iyalanka, kusanta ta abin da ya shahi wato saduwa. Sai malam yace bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala, da niyyar kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ai mun yi bayani a satin da ya gabata cewa da zan kame bakina tun daga sahi, tun daga alfijir, ban ci komi ba, har ya zaman turana ta fada amma ban yi ba niyya, eske wannan za a ce kana da ladan azumi, baka da ladan azumi saboda baka yi ba niyya cewa azumi ne kake yi. Shi yasa malamin yace bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla, da niyya kana kusanta ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min tulu'il fajr, tun daga ketawa al-fajr ila ghurubi ash-shamsi, hayya zuwa faduwar rana. Kina wanda yake azumi zai tsaya ya kame bakin shi daga ci da sha da dukkan abin da zai zamanto ya karya mishi azumi tun daga ketawa al-fajr. Al-fajr mun sani akwai al-fajr, al-fajru as-sadiq, al-fajru al-kadhib, akwai al-fajr na ƙarya da na gaskiya. To na gaskiya tun daga ya keto ka kame bakinka har ya zuwa fadawar rana, da niyyar cewa kai wannan dan Allah kusan neman lada a wajen Allah subhanahu wataala, to wannan shi ake ce ma wato azumi. Malam yace falau amsaka anil mufattirati min tulu'i ash-shamsi ila ghurubiha min ajli al-hamiyya, da mutun zai zamanto ya kame baki shi tun daga ketawa al-fajr har ya zuwa faduwar rana. Saboda mi? Saboda wani wato abin da ya shahi al-hamiyya, wani tarattaman ne kake sawa'un naka yi ka rage jiki ko kuma wani abu makamancin haka, to wannan ba za a ce maka ba kana azumi, kana yin abin da wato ka danganta shi zuwa ga shi. Shi yasa malam yace awli ghardin akhar, ko kuma wata buƙatarka ghairu taqarrub ila Allah bis-siyami kana sa'iman lugha, ce ba kana neman Allah subhanahu wa ta'ala da wannan azumin, to wannan za a ce kai mai azumi ne amma a yaran Larabci, ba mai azumi ba na shari'a wanda zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace lakinnahu laysa siyaman sa'iman shar'an wala yu'jar ala misli hadha siyam, ba za ka samu lada wato a wannan azumi ba. Wannan bayani ya gabata a wancan satin. Kenan yau zamu tashi inda malam ya kawo mana bayani game da fadlus siyam. Malam yace falala wato ta azumi, yace sabata fi sunna min hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala, ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama, riwaya hadisi ta abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi, qala yake cewa, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, kullu amal ibn adam yudha'af, dukkan wani aiki na dan adam wanda zai aikata shi na neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala, yudha'af, to Ubangiji subhanahu wataala yana lullumta mishi. Annabi yace alhasanatu bi ashari amsalha, wato lada guda da zakai, kyakkyawan aiki guda da zakai za a lumka mashi gida goma, ila 700 dhi'fa, har ya zuwa lumki wato 700. Zaka aikata lada guda, Allah ya limka ma shi guda goma, kai har alimka ma har ya kai limki 700, kamar kai wannan aikin su 700 misali. Qala Allahu ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace, illa sawm fa innahu li, amma wannan banda azumi, azumi nawa ne inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi, ni nike sakauta ma dukkan mutumin da yayi azumi, yada'a shahawatahu wa ta'amahu min ajli, wannan wanda ya azumi ya bar shahawaita shahawaitan shi, ya bar cin abincin shi, ga abincin yana so ya ci amma ya bar shi min ajli, Ubangiji subhanahu wataala yace saboda shi ya bar wannan abu. Annabi Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara cewa lis-sa'imi farhatani, sanda cewa lalle mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu, farhatun inda fitrihi, farin ciki lokacin da yazo shan ruwa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, da farin ciki lokacin da ya gamu da Ubangiji shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa, wala khalufi fami sa'imi atyabu inda Allahi min rihil misk, kusan da cewa wallahi wannan yami yami da bashi bashi da wannan dan wari da yake hutawa daga bakin mai azumi ya fi soyuwa, ya fi kamshi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala fiye da turaren almiski. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuma wasawmu junna, azumi garkuwa ne. Malam ya kawo mana wannan hadisin yace, ishtamala hadhal hadisi ala jumlatin min fada'il as-sawmi wa hiya, wannan hadisin ya tattara wasu jumloli wato na abin da ya shahi falaloli na azumi. Shine malam zai ambata mana su da ɗaya wanda suke kumshi a cikin wannan hadisin shi kadai. Malam yace awwalan, abu na farko yace idafatu as-siyam ila Allah subhanahu wa ta'ala, wato yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya danganta wato abin da ya shahi azumin zuwa gare shi, yanda Allah subhanahu wata'ala ya danganta cewa azumi nashi ne. Ai cikin hadisin mun gani Allah subhanahu wata'ala yace illa sawma fa innahu li, ubangiji yace wannan nawa ne. To duk abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya danganta shi zuwa gare shi, to wannan abu lalle yana da kima, yana da matsayi, abu ne wanda yake da wato daraja sosai, saboda ubangiji subhanahu wata'ala daraja gare shi, baya danganta abu zuwa gare shi face sai abu wanda yake da wato babbar daraja. Allah yace as-sawmali, malai yace qauluhu subhanahu illa as-siyama fa innahu li, fada Allah subhanahu wata'ala da yake cewa banda azumi, saboda azumi ne nawa ne, yace adafa Allahu jalla wa ala as-sawma ilayhi wa hiya idafatu tashrif, wato Allah da ya danganta azumi zuwa gare shi, to wannan dangantawa ce ta wato kimantawa da darajtawa, wa mazidin inayatin, da kuma ƙari akan kula da wannan ibada. Yanda Allah subhanahu wata'ala ya danganta azumi zuwa gare shi, yana nuna ma cewa wannan abu ne wanda yake da girma, ka kula da shi wato akan sauran ibadu, saboda malamin yace illa fa kullul ibadati lillahi azza wa jalla, ai dukkan ibada mun sani cewa ga na Allah ne, sallah da ake yi wa ake wa ubangiji subhanahu wata'ala, haka haji, dukkan ibadodi da zakai kana neman ladawa kake ma ubangiji subhanahu wata'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, haka Allah subhanahu wata'ala ya wadi. To amma sai Allah anan ya togace ya ƙara kebancewa, yace illa sawma fa innahu li, banda azumi, saboda azumin wannan nawa ne, Allah ya danganta shi da shi. Yace wa min jihatin ukhra, daga wani bangare guda kuma idan muka duba akan kalkashin wannan fadar da Allah subhanahu wata'ala yace illa sawma fa innahu li, malai yace fa inna sawma sirrun bainal abdi wa rabbihi, to wallahi kusan da cewa azumi wa wani sirri ne wanda yake tsakankanin bawa da shi da mahaliccin shi ubangiji subhanahu wata'ala. Saboda mi faman ladhi yamna'u as-sa'im min an yadkhula ghurfatahu wa yaghlaq ala nafsihi, wai menene yake hada mai azumi, yanzu kai ne ka wayi gari kana azumi, sai ka zamanto ka shi wa zai hada ka ka shiga daki ka rihe kofa, wa yatanawalu ka'san mimma, ka bude furiwan gidanku ka dauki ruwa wanda yake mai sanyi ka sha, wa yake hana ka wannan, wa yake hana ka, kaga babu wani wanda za a ce dan adam wanda yana bibiyar ka cewa kada ka shiga daki ka kulube, wani ya shiga ban daki, wani ya shiga so guda ya shiga zai yi wanka, kai in ka shiga ban dakin ma akwai wanda famfuna ne, to me yake hana ka kada ka sha ruwan wannan, malam kamar tambaya ce yake mana, yace lakinnal muraqaba, sani dai abinda ya shahi bibiya da ubangiji subhanahu wata'ala yake mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka, allati tantiju anisiyam tamna'uhu min zalika, wadda wato take hutawa daga wannan wanda yake azumi, wanda yake dauke da azumi take hutawa daga wannan azumin, ita take hana ka wannan, wahiyat taqwa, ita ce tsoron Allah, tsoron Allah da kake shi yasa yasa baka iya zuwa ka shiga daki ka rihe ka sha ruwa ko kuma ka karya azumin wannan, kawai tsoron Allah ne. Da yawa zaka gani wani in dukiya ce ka yi shi dukiya, yi ka dukiya illahiya ce ya yi ka lahiya, amma shi bai aya azumi, bai yin azumi, saboda bai da tsoron ubangiji subhanahu wata'ala, amma kai sai Allah ya sa ma tsoron shi cewa ka dauki azumin wannan tun daga sahi. Ka duba ka gani irin yanayin da muke ciki na wato abin da ya shafi zahi, mafi yawa azumi yana zawa lokacin zahi, duk da wannan zahin ka rike bakinka baka karya ba wannan azumin, to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala dan ya ƙara nuna maka falala abin, sai ya ce ma azumi nashi ne, shi ke kadai ya san wannan lada ne zai sa kauta ma mai azumi. Ya ishe mu misali walillahi almasalul a'la, yanzu misali nan a ce ga Malam Abdurrahman Azami yana raba kudade jika goma jika goma jika goma, sai da Abubakar ya zo ya ce a kai Abubakar dawo daga nan tsaya dama ta, kake ga jika goma za a bashi nan, kowa yana tunturundo a je a bashi wannan gomai, can wannan ya bullo nan ya bullo yana ne, a kai aka tsamo ka daga nan aka ce a zo nan dama. To haka ne dukkan ibada, Allah ya ce idan kai zai baka lada goma kwatankwacin ta 10 har zuwa 700 sai aka ce amma banda azumi banda azumi zan mu zo ho azumi ba wai an ta hudda shi bace a kwata-kwata ba ba a baka ba wannan 700 wannan suna nan amma kuma akwai wani abu wanda aka kebance maka zan bayani zai zo insha Allah to wanda aka kebance aka ce wannan ka san ka tashi za a lullunka mishi sai kaga an bashi wata section mil a kote guda misali to wannan kima ta azumi shi yasa duk wanda ya gani lasiya ma wanda ka kasance kana yin irin azumin nafila kana yin na alhamis da litinin kana ayyamul bid kana sita shawwal kana azumin arfa kana azumin ashura kai bari ma har kaje ka koma kai siyami dawud kake yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje to ba karamar falala ba gare ka ba karamin lada ba gare ka mun gani a darasin da ya gabata cewa kofa Allah yake bance ta shiga aljanna ta wanda su masu azumi ne to azumi abu ne wanda yake da falala sosai malam yace wahiyat taqwa tsoran Allah allati zuyilat biha biha ayatu siyam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta a cikin wato aya ta azumi Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum tatim la'allakum tattaqun ya ku wanda kuka yi imani da Allah Allah yace an farlanta muku azumi kamar yanda aka farlanta ma wanda suka wuce gabanin mu saboda mi la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah shi yasa idan ka gani ma tsoron Allah ka yayi kasa fara azumi ka fara azumi na nafila kai ne yau da gobe ka san shi imani yana raguwa yana karuwa to yau da gobe ka gani imanin ka ya ragu to fara azumi zaka gani nan da nan ka samu karin abin da ya shafi imani saboda ana samun tsoron Allah yana hutawa daga abin da ya shafi wato imani kinan wannan abu na farko da malam ya huddo mana na abin da ya shafi falala a cikin wannan hadisi sai malam yace saniyan abu na biyu yace jaza'us sawm wato shine sakamakon azumi kaga na farko yace danganta Allah Allah subhanahu wataala da ya danganta azumi yace nashi ne to na biyu sai yace ma to sakamakon na azumi malam sai yace ma qauluhu subhanahu wataala fada Allah subhanahu wataala da yace wa ana ajzi bihi ni ne nike sakauta ma mai azumi sakamakon da wanda bai da iyaka ba a kebance ba aka ce lada dubu kaza za a ba mai azumi a'a kawai ubangiji subhanahu wataala shi kadai ya san ladan da zai ba wanda yake da azumi malam sai yace fala yadkhulu fi tad'ifil mazkur bi 700 du'fa wannan ba cikin ka san wannan na 70 na wato 700 ba misali idan kai azumi Allah yace alhasanatu bi ashari amsalha wannan lada guda da zakai na azumi za a baka kamar azumi 10 ne kai kuma Allah zai limka ma kamar kai azumi 700 ne to wannan yana nan a kote guda sai kuma malam yace walaysa li ahadin fihi sharika babu wani wanda zai tarayya da kai a cikin wannan ladan ladan ka ne kai kadai ubangiji subhanahu wataala zai baka waliza saboda haka qala jam'un min ahli al-ilm wasu daga cikin malamai suke cewa innahu la yadkhu la tadkhuluhu al-muqasa allati dalla 'alayha hadith al-muflis allazi ta'adda sharruhu wa dharruhu ila an-nasi fayakhuzuna min hasanati yace kai wannan ladan da Allah yace illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi baya shiga karkashin wato hadisin al-muflis mun san hadisin al-muflis hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama imam muslim ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yace ma sahabbai atadruna mal muflis shin kun san wane ne wanda yake matsiyacin lahira wanda za a yi ma wasoso sahabbai suka ce ai al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata ai wanda yake matsiyaci a cikin mu ya rasulullah shine wanda bai da dinare bai da dukiya bai da sai ba kuma bai da wani kayan kudi bai da komi talaka shine wanda za a ce ma matsiyaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba shi bane ba matsiyaci innal muflisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa matsiyaci shine min ummati daga cikin al'ummata ya'ati yawmal qiyama annabi yace zai zo ranar tashin al-qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin zai zo yana da azumi yana da sallah yayi zakka yayi ayyuka na lada da yawa amma mine waya a ci karshata mahara ya zo a rayuwar duniya ya zagi wani kai wani kaza da kaza shi yasa ba a so ka zaman to bakinka kullun zage zage mutum bai ma ba komai ka zage shi kai ka saba kawai zage dan kaza 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 wannan ba dabi'a bace ta wato mutum wanda yake mummuni musulmi na kwarai ya zagi wani wa qazafa haza yayi ma wannan qazafi ya daga ganin abu yace a wani dama haka yake dama haka suke kaza 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 ka mishi qazafi kaza wa safaka dam haza ka je ka ci naman wani ka ci jinin wani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa daraba haza ka bugi wani ba tare da haƙin shi ba to a gobe ranar tashin alkiyama idan aka zo ranar da babu wani wato zalunci dole sakayya ce kotu ta gaskiya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala sai a zo a dauki ladanka a ba ma wani fayuta haza min hasanati a dauki wancan ka zage shi a nan duniya to zo a samu wata lada ta wata sallah da kai ta tarawihi a bashi wancan ka ci kudin shi to zo a biya shi kudin shi in baka damdamin duniya lahira babu mi ba maganar sefa ba maganar naira ba maganar dolar maganar lada da zunubi sai a kafto wani aikin ka na lada ka hana kanka barci kana tilawa alqur'ani sai a kwaso ladan duka sai a kai mishi a ba ma wani wancan shi kuma ya huce ka mishi kazafi ka ce yayi taba yin kaza ko yayi kaza ko yayi kaza shi ma a kwaso wani gungu na ladanka ka san duk abin da ake kwasa karshe mi ne zai kare in kana so ajiye wani abu ka ajiye in an baka kudin recreation ka ajiye suka canza su kullun ka ringa daukan na rane wata rana yayi ka zo ba komi to haka za a ringa daukan ladanka an ba wani an ba wani kai ta karshe ladan ya kare sai zunubi to zunubi an dauka a bada ba za a bada ba sai a ce to a zunubi da zunubi wannan shi ka zage shi to a duniya yayi laifi yana da zunubi to sai a kwaso laifin da yaje ya saba ma Allah a duniya kai sai a kwaso laifin da yake a dora maka sai karshe takai babu lada ko daya zunubanka sun zawanto sun cika a jiha ka wuta to amma wannan malamai suka ce da zai malami ka mana wannan hadisin yace banda fada Allah da yace wa ana ajizibi banda wannan kwadai sai ya zamanto in kai ka kasance mutum ne mai azumi Allah ya kadarta maka hakanan Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda baka da garanti ya zamanto wannan an kwashe ladan wanda za a dauka na cikin azumi malamai suka ce wannan ila 700 na ladan da kai da fata an fahimta shi za a iya dauka amma wanda Allah ya ce wa ana ajizibihi sai ya zamanto an kare sai Allah ya ce to ga wani lada wanda da kai azumin wannan danni ne kake karye wannan azumin ga ruwan kana gani ga komin kana gani saboda ni tsoro na yasa baka wannan ba to ga wani lada na an baka sai a je a kai ka aljanna to kaga wannan ladan azumi kenan shine fasarar wa ana ajizibihi Allah ya ce ni zan sakauta ma wato mutumin da ya kasance wato yana azumi kenan shine malamai suke cewa wasu daga cikin malamai suke cewa wannan bai shiga kalkashin kenan hadis wanda yake na al-muflis kenan wannan fakara ta biyu da malam ya kawo mana akan falalata wato abin da ya shafi azumi salisan abu na uku malam yace farhata as-sa'im wasu jin dadi guda biyu na mai azumi malam yace lis-sa'imi farhatani wato mai azumi yana da wani jin dadi guda biyu dunawiyya wa ukhrawiyya azumin dadin guda na duniya ne tun anan duniya shi kuma dadin guda da zaka ji sai a gobe ranar tashin alqiyama malam yace qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lis-sa'imi farhatani farhatun inda fitrihi mai azumi yana da jin dadi guda biyu jin dadi na harko inda fitrihi lokacin da yazo shan ruwa yace wa kullu sa'im dukkan mai azumi yudrikul farha ad-dunawiyya bi nafsihi shi da kanshi yana riskar wannan jin dadi na duniya yanzu idan ya zamanto shan ruwa kai ne ana azumi cikin rana zahi ya kai zahi da rana in rana tayi rana magana kama ekonomin ta kake aiki ma da kake yi kana ekonomin shi saboda kana san filipiye in wannan kana yin kaza marece ta yi kana dan ekonomi amma daga a ce misali ana shan ruwa da zuwitar santan daga da zuwitar trant ta yi zaka ji wata power ta zo maka yanzu ga shiga gari in an zo shan ruwan azumi Allah ya kai mu kaga yanda sarki lasiyo kamar za a bugu fa wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi da amma da rana ka duba ka gani to wannan jin dadi na farko kenan lokacin da ka zo shan ruwa kuma ka duba ka gani lokacin da ka zo ka aje kayan shan ruwa an baka galas din da horo-horo mai zaki in Allah ya sare ma da wata kankana a kote da wani lemu ka zo zaka sha ko kuma lokacin da ka sha ya kake shi sai ka ji duwunin nan da kai kana ji shirwan nan sai ka ji ta tahi kaman ta da ita to wannan jin dadi na duniya kenan na farko shi yasa ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace farhatun inda fitrihi jin dadi na farko a wajen da zaka sha ruwa lokacin da zaka sha ruwa akwai jin dadi shi yasa ma Allah yace mana walaula hadhan nas in ba dan wannan nasi ba da annabi ne yace mana akwai jin dadi wannan jin dadin da kake yi da annabi ya karfafe shi da wannan dalili malam yace ma ama jabala alaihi al-insan min tashwifihi lil fitr idha hana al-adhan al-maghrib na daga abin da yake so zo ma mutun lokacin da idan ya zo shan ruwan shi lokacin da za a yi kiran sallah la qulna malam yace da mun ce inna hazal far farhum bi firagil min al-ibada da mun ce wannan jin dadin da kake yi wa jin dadi ne wanda kake na wato karabu da wata ibada akwai mu ci kuma inda malam ya nufa yace wal farhu bi khuruji min al ibada la yuhmad kuma jin dadi da zakai na ka huta daga wata ibada wannan ba abin yabo ne ba ka ringa jin dadi ka kare wannan azumi cewa kenan mine wahala ko wani abu haka kana jin wani abu ne gajiya ko wani abu kai alhamdulillah la siya ma na akwai kuskure da mutane suke saka gani da yawa ko cikin wasa wani lokaci ana zamne wani yace misali an kai azumi rabi 15 sai wani yace yauwa ina ji azumin namu 11 ne kika jiwa bari mai damu baya mana da Allah to kaga wannan ai kuskure ne wannan ba yana nuna kaga nuna jin dadin rishin jin dadin shi da yake na ana mai da su baya na Allah Allah ne yake azumin ya kare wanda azumi wata ne wanda da musulmi ya san kimar watan Ramadan wallahi da yayi gurin ya zaman to rayuwar shi gabaki daya Ramadan ce ya ishe mu hadisi daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu abubuwa guda uku na masu mai azumi mai azumi lokacin da yake da azumi yana da da'awa mustajaba yana da addu'a wadda take karbabba kai tsaye idan ka roki Allah Allah zai karba ma matukar ka kore wasu abubuwa wanda zasu zaman to sun hana karba addu'a ka misali cin haram da wasu abubuwa wanda malamai suka ambata matukar ka nisanta da dukkan abubuwan da suke hana karba addu'a to idan kai addu'a kana dauke da azumi Allah yana karba da'awa mustajaba wani yazo inda fitrihi lokacin da kazo shan ruwa ka tsaya kai addu'a gare ga lokaci an baka garantin za a karba maka bancin wannan a kowane rana a kowane dare Allah subhanahu wataala sai ya zabi wasu gungu na bayi a ce wannan an iya wuta su ba su ba shiga wuta ba su ba shiga wuta cikin Ramadan to kai irin wannan abubuwa da kana hankalto shi da kai kai gurin ya zaman to rayuwa gabaki ɗaya ta kasance wato abin da ya shafi Ramadan amma ka gari sabanin wasu a ce Allah Allah ake Ramadan ya huci wani ka ce mishi wani akwai 6 Shawwal rakiyar wata ya ce mi Allah subhanahu wataala ya kiyaye to kaga dukkan irin wannan abin kuskure ne to wannan jin dadi malam yace na ka kawo karshen wannan ibada misali ka zo zaka sha ruwa in ba dan wannan nasi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farhatun inda fitrihi yace da jin dadi ne wanda shari'a wato batta goyen bayan shi lakin malam yace bari dai bima annahu sabata fi shar'i anna as-sa'im lahu farhun mahmud falyuwajjih hadha al-farh bi annahu farhun bi istikmali hadhihi al-ibada to dalilin da shari'a ta zo ta ce mai azumi yana da wannan jin dadi to wannan jin dadi sai a yi mishi wajihi sai a nemo mishi mafita a ce jin dadi ne kake yi na ka cika wannan ibada ta azumi na ka kai wannan azumi ka roki Allah subhanahu wataala ya zamanto wato ya karba ma yace wa huwa farhum bi fadlillahi alayhi sannan kuma wannan jin dadi ne da kake yi na falalan Allah subhanahu wataala da yayi maka bi an aanahu ala itmami yawmihi da Allah ya taimaka ma ka cika wannan azumi ka kai shi ba tare da kai wani abubuwa wanda zasu zamanto sun tauye ma wato abin da ya shafi azumin ka min ghairi an ya'rida lahu shay'un yattaru ila fitrihi na kuma da ba a samu ba wani abu wanda zai zo ya tilasta ka sai ka aje azumi misali ko rishin lahiya ko bulaguro ko kuma wani uzuri na shari'an musulunci wanda tace ya halatta mutun ya aje azumi to kai ne ka godewa Allah ka ji dadi cewa Allah ya baka ikon ka kai wannan azumi Allah subhanahu wataala kuma ya karba ma wato wannan azumi da kai sai mala yace wa farhatun inda liqa'i rabbihim jin dadi na biyu shine lokacin da ka zakka hadu da ubangijinka subhanahu wataala lokacin da aka je ranar tashin alkiyama irin yanda zakka gani jin dadi mala yace hazihi hiya farhatu thaniya wannan ita ce jin dadi na biyu wa hiya farhun indama yara ma wa'ada Allahu bihi min ibadihi as-sa'imin wanda jin dadi ne wanda zakka gani irin abinda Allah yayi alƙawalin cewa zai ba wa masu azumi zai ba wa masu azumi ka gani gashi yau an zo alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya baka wannan abin menene wannan abin shine aljanna malan yace wa fil jannati haka a cikin aljanna babun wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan ana ce ma wannan kofa ar-rayyan yace la yadkhulu minhu illa as-sa'imun babu wanda suke bi daga wannan kofa sai wanda suke wato masu azumi malan yace wa misl hadha la shakka annahu yub'asu 'ala al-farhi wa yahussu 'ala al-amal yace wannan abubuwa irin wa'annan abubuwa babu kokonto akan cewa mine wato suna sawa ya zamanto mutun ya ji dadi kuma ya sa ya kwadaitar da kai a wannan rayuwa ya zamanto kana aikata wato ayyuka wanda suke wato managarta to wannan abu guda biyu kenan malan da ya kawo mana kan abin da ya shahi wato jin dadi jin dadi na nan duniya mai azumi yana da shi shari'ar musulunci ta karantar da mu haka kuma jin dadi da zai samu a gobe wato ranar tashin alkiyama sai malan yace rabi'an falala ta hudu daga kalkashin wannan hadisi yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wala khulufu famis sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk wato khuluf wannan doyi ko kuma bashi bashi ko kuma wari da yake hutawa wanda sanadin hutawar shi lokacin da cikin ka babu wani abu da ya shiga babu abinci da ya shiga babu ruwa baka ci komi ba sai zamanto wani wari yana hutawa daga bakinka to wannan bashi bashin da yake hutawa Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fitiraran almiski kamshi a wajen ubangiji subhanahu wataala yace al-khuluf ra'ihatu allati takhruju min jawfi as-sa'im allati sababuha faragu al-ma'idati min at-ta'am wanda sababinta tumbi babu abinci a ciki shi yasa wannan warin yake hutawa yace wa iya inda nasi kariha amma wajen mutane wari ne wanda yake abin kyama ba wanda yake son ya ji wato ya shaki wannan warin da yake hutawa amma dai a wajen ubangiji wa atyabu min rihil misk wato tahi al-miski kamshi a wajen Allah wanda kaf duniya babu turaren da ya kai almiski kamshi duk duniya babu turaren da ya kai almiski kamshi to wannan abin da yake hutawa daga bakin mai azumi yafi alturaren almiski kamshi a wajen ubangiji subhanahu wataala kenan wannan falalaci wannan abu ne wanda za a girmama abin da ya shahi azumi abu na hudu da malam ya kawo mana khamisan malam yace abu na biyar yace as-sawmu wiqayatun min al-ma'siyah wato azumi wata garkuwa ce wata kariya ce da take sa ya zamanto kayani san ta kare ka daga abin da ya shafi saban Allah duk lokacin da ka gani kana wasu kusakurai to ka fara azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu junna wato azumi wato kariya ne garkuwa ne ay wiqayatun yajtannu biha as-sa'im min al-ma'asi wal-athaam wato wata kariya ce wadda wato mai azumi Allah subhanahu wataala dalilin wannan yake kare shi daga fadawa daga wasu laifuffuka daga sabawa ubangiji subhanahu wataala haka kariya ce daga abin da ya shahi wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya azumi saboda Allah Allah subhanahu wataala zai si nisanta shi wato da tsakankanin shi da shiga wuta shekara wato 70 tsawon shekara 70 duk azumi ɗaya idan kai to kariya ce daga abin da ya shahi mine wato shiga wuta wattaqwa min a'zami fawaidis siyam kama sayati malai yace haka tsoran Allah yana daga cikin mafi girman wato irin fa'idodi na azumi kamar yanda bayani zai zo akan wannan malai yace fasawmu junnatun yaqil abdu mimma yakrahu fid dunya wal akhirah azumi to kariya ce wanda zai kare ka daga dukkan abin da kake ki a nan duniya shine ka je ka saba wa Allah ko kuma wani abu ya same ka ko kuma wato abin da ya shahi lahira shi kuma ita ce Allah subhanahu wataala ya kare ka daga abin da ya shahi shiga wuta kinan kaga wannan falala ce wanda mallan ya ambata mana tabiyar karkashin wannan hadisi to wannan mallan yayi takaitaccen fasali game da abin da ya shahi falalata wato azumi da bayani tsoron falaluwan azumi ya gabata a darasin da ya gabata na ranar Alhamis sai mallan yace azzikru inda ru'yatul hilal fasali na gaba shine ambatan Allah da ake yi ko addu'ar da ake ambata lokacin da aka gani wata lokacin da aka ga jinjirin wata saboda shari'ar musulunci komai an karanta mana mallan yace ja'a fil hadis ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza ra'al hilala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya ga jinjirin wata qala sai ya ce Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah wato wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kana cewa Allahu akbar Allah subhanahu ka girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala kana Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman ya ubangiji wannan watan da muka tsinkayo muka gani ka raya mu a cikin shi ka datar da mu a cikin shi bil amn na daga abin da ya shahi tsaro da samun amuntuwa wal iman da imani haka was salamati wal islam da abin da ya shahi aminci da kuma musulunci wat tawfiq da gamdakatar da dacewa lima tuhibbu rabbuna wa yarda na daga abin da ubangijin mu yake so kuma ya yarda da shi rabbuna wa rabbuka Allah ubangijin mu da ubangijinka ya kai wannan wata shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duk da tazo hadisi ne wanda yake da a cikin isnadin shi akwai maqal amma malamai suka ce ba laifi aiki da shi kamar yanda mallan zai mana bayani a nan yace wa kad ikhtalafa ahlul ilm fi tashihi hadha alhadith wa tad'ifihi wato malamai sun yi sabani game da inganta wannan hadisi da kuma abin da ya shahi raunana shi mallan yace wallazi yadhhar annahu qabilun litahsin amma abin da yake zamantowa bayyananne shine wannan hadisin wato yana gamdakatar da ya zamanto an kyautata shi hadisi ne wanda yake mai kyau yace faman sahahu ga mutanen da suka zamanto sun inganta shi yustahabbu hadha adh-dhikr inda ru'yatil hilal an so ana kwadaitarwa da idan ka ga wata ya zamanto kai wannan ambato kace Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah sannan kuma wannan bai takaita ba sai a ranar farko idan ka ga wata misali sai bayan kwana uku ma kai ka ganshi to a lokacin kana iya kai wannan addu'a misali sai bayan wajen kwana nawa ka ganshi shi ma babu laifi kai wannan addu'a to malamai suka ce ba laifi ka zamanto kai shi yace wa amma man da'afahu amma wanda suka zamanto sun raunana wannan hadisi suka ce fa in kana mimman yara qawlul jamhur fil amal bil hadis ad-da'if alladhi da'fuhu laysa shadidan fil fada'il al a'mal fa yustahabbu hadha adh-dhikr game da idan ya zamanto irin malamai da suke ganin cewa jamhurin malamai sun ta yi kan cewa hadisi wanda yake da'ifi wanda da'af in shi raunin shi ba rauni bane wanda yake wato shadid mai tsanani misali raunin shi ta hanyar har da marwaicin ne sai aka samu kuma an samu hanyoyi sun zo da yawa to wannan babu laifi idan ya zamanto cikin fada'il ne ayyuka na falala malamai suka ce babu laifi ayi aiki da hadisi wanda yake mai rauni babu laifi jamhurin malamai sun tayi akan haka ne to kenan akan wannan shi ma babu laifi kana iya kenan kai wannan ambato saboda hadisin raunin nashi wato ba rauni bane wanda yake da tsanani amma wanda yake mai tsanani misali a ce a cikin ruwatul hadisi in marwaitan hadisi akwai wani wanda yake kazzab ya hukuncin wannan hadisi na'am kazzab menene mawdu hadisi ne mawdu saboda kazzab an same shi ya taba yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qariya kenan hadisin wannan kuma ba za a zamanto ba an karbe shi kamar yanda ya gabata cikin karatunmu na masalahul hadisi to mallan sai yace fa yastahabu hadha dhikr an so ya zamanto an yi wannan ambato game da malaman da suke ganin cewa wato idan hadisin ba rauni ba mai tsanani ne babu lahi wato ayi wato wannan ambato kina wannan fasali shi mallan ya kawo mana shi kan ganin lokacin da aka gani wata lokacin da aka ga wata ga addu'a da mutum musulmi ya kamata yi Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah sai mallan yace hukumu siyami ramadan hukuncin azumin watan ramadan menene hukuncin azumin watan ramadan sanin mu ne gabaki ɗaya kowa ya san rukuni ne to zai mallan zai yi mana bayani akan wannan wato hukunci yace as-siyam azimi ibadatun min a'zamil ibadat ibada ce daga cikin mafi girman ibadu rukunan musulunci rukunai guda biyar azumi yana ɗaya daga cikin wato wannan rukunai guda biyar mala yace wa faridatun min awjabil fara'id kuma farilla ce wadda aka wajabta mafi wajabta wanda bab ta yanda za a yi musuluncin mutum musulmi ya tabbata ba ce sai ya tabbata ya yarda da cewa azumin watan ramadan wato idan ya zamanto mukallafi ne yayi shi mallan yace bal rukunun min arkanil islam bari dai rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ijma'an wajen malamai babu wani wanda za a samu yace azumi ba rukuni bane ba sai dai in ba musulmi bane ba idan yace azumi ba rukuni bane to sai ka samu gehe ka aje shi amma mu musulmi gabaki daya azumi rukuni ne mallan yace man jahada wujubahu kafara ittifaqan dukkan mutumin da ya musan wajibcin azumi a samu mutun yazo yace a azumi ai ba wajibi bane azumin ramadan to wannan ya kafarta ijma'an ittifaqan an yi ittifaqin malamai ba wani wanda yayi ma sabanin cewa akan kafirce matukar ya musanta cewa wajibcin azumin watan ramadan to wannan kwata kwata in ana neman musulmi kada ka ambata da shi idan ya jashi akai shi can in ka ganshi ma a masallaci ka ce yaushe kai kalmar shahada in bai yi ba ka lakkana mishi ya dawo amma in ya jahara shi wannan ba musulmi bane ba mallan yace wa man i'tarafa bi wujubihi ani siyami shahri ramadan mutumin da yayi i'tirafi ya tabbatar da wajibcin shi wato shi azumin watan ramadan lakinnahu lam yasum kaslan wa tafrita faqad kila bi kufri ace mutun ya yarda azumin watan ramadan wajibi ne amma sai aka same shi wato bai yin azumin saboda me saboda ragwanci ko da sakaki ko da wauta ko kuma da shi gwada ya isa kasan yanzu matasa nuna isa ne a ganka baka azumi ka nuna kai baka azumi ta shekara wai ana azumin watan ramadan da rana ko suka huto watan ruwa suke dora waki kaga wannan shi alaihi laihin da ka zo ka bayyana ma mutane wannan Allah bai gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana gafarta ma mutane laihihikansu banda wanda yayi mujahara yazo ya bayyana abu kai ne ka aikata abu kaza ka zo ka bayyana wa mutane kuma aikata kaza ko kuma ka huto a kowa ya gani ma cewa ni ne wani dan wani gani nan banna azumi na zo na dora waki akan jiki to kaga wannan huto da wama kake da ubangiji subhanahu wataala da ubangiji kake huto to wasu malamai suka ce idan ya zamanto dan kasala ne suka ce faqad qila bi kufri wasu malamai suka ce to a an ce shi ma to wannan shi ma ya tai shi ma kafiri ne wasu suka ce a faqad qila bi kufri bi ma'ana cewa wasu ma akwai sabani wajen malamai wasu malamai suka ce a wannan ba za a ce mishi ya kafirta kai tsaye ba tunda ya tabbatar wajibi ne akan shi mallan zai zo yi mana bayani gabaki daya amma mu san da cewa game da abin da ya shahi azumi wato abu ne wanda yake da hadari akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ake rawaitawa duk da hadisi ne wanda yake da'ifi mai rauni annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce dukkan mutumin da yayi azumi ya karya azumi da gangam to ko da zai zamanto tsawon rayuwar shi yana azumi wannan azumin bai wadatar da shi bai isa bai zamanto ya rama shi bari abin da ya shahi tsoratarwa game da abin da ya shahi wato azumi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake ce mana wata rana yana barci wasu mutane guda biyu suka zo mishi suka dauke shi suka kama kafadin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace suka zo suka haura shi saman kololuwan wani dutse da suka zo kahin sa suka ce mishi hau yace bai iya hawa suka kama suka haura shi sai da aka je can annabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai da suka je can kololuwa saman dutsen nan yaji wasu kara kara wanda yake mai tsanani ya tambaye su wannan karan menene suka ce wannan karan yan wuta ne karan yan wuta ne sannan suka yi gaba da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yace sai ya ga wasu mutane yace mu'allaqina bi araqibi an rataye su da kagararsu kaga inda kake ma ragonka na layya ko nan bangaren nan a ce ragon gidanku na layya ran da ake rataye shi da kagara to ya ga wasu mutane an musu wannan lefunan su duk an tsatsaga su suna zubar da jini annabi sallallahu alaihi wasallam yace man haula'i ce wannan kuma su wane ne aka ce qala alladhina yufattiruna qabla tahillat sawmihim wannan su ne wanda idan azumi ya zo kahin sun dauki azumin sai su kariya shi to ma ba luka ana ma wanda ya kariya da gangan wannan azaba to kai wanda ka giwa ma ba luka da kai wancan to abu ne hadari ne mutun ya zamanto ya bar wani rukuni daga rukunnan musulunci wanda ya dora shar'in ya zamanto yayi shi lase ma irin abin da ya shahi wato azumin wato watan ramadan to anan malam yace lakinnahu qila bi kufrihi wa hiya riwayatun fi mazhab imam ahmad wa qawlun ma'rufun inda ashabi malik rahimahullahu aljami' yace mazhaba imam ahmad sun fadi haka da imam malik shi ma ya tahi akan cewa wani bangare daga cikin mazhaba shi an tayi akan cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya kiyin azumi da gangan ya san wajibi ne akan shi bai yi ba to wannan shi ma kafiri ne mazhaban imam ahmad haka ta tayi bangaren mazhaban imam malik suma wato sun tayi akan haka nan sai malam yace wa huwa qaulun mashhur fada ce wanda take mashhuriya cikin malamai zakarahu shaykhul islam ibnu taymiya fi riwayati an imam ahmad fi kufri tarik al arkan al amaliya wato shaykhul islam ibnu taymiya ya ambata shi a cikin riwaya daga imam ahmad kan abin da ya shahi kafircin mutumin da ya bar rukuni daga cikin rukunnan musulunci malai yace li anna man lam yaltalaffaz bi shahadatayn falaysa bi muslim sanna cewa dukkan mutumin da ya zamanto bai ba talaffuzi bai ambata ba kalmar shahada to wannan menene ba musulmi bane ba saboda musulunci da kofa ake shigowa dukkan mutumin da ba musulmi bane asalin shi to sai ya shigo da kofa kowa musulunci ma a haikatun wargo ka tashi kana musulmi kullu mauludin yuladu ala alfitra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi amma kuma a sai daga baya bancin ka koma ba yahudi can an mera ka ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi sai ka dawo zaka shiga musulunci shine sai ka fara da mi da kalmar la ilaha illallah kenan sai ka yi shahada malam sai yace walam yadkhul fil islam aslan kenan dukkan mutumin da ya zamanto bai yi ba kalmar shahada ba musulmi bane bai shigo musulunci tun asali liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam sawar fara annab sallallahu alaihi wasallam da yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah annab sallallahu alaihi wasallam yace an umurce ni da in yaki mutane har sai sun shaida babu abin da ya cancanta ayiwa bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sai malam yace amma bin nisba lis salah amma sanni abin da ya shahi sallah allati hiya thaniyatu arkanil islam wanda ita ce ta biyun rukunnan musulunci fa qalu bi kufri tarikiha kaf kufran akbar mukhrijan min al milla ce dukkan mutumin da ya bar sallah to shi wannan babu wani sabani malamai suka ce kafirci wanda yake ya hudda ka daga musulunci an samu daidai ku daga cikin malamai suke cewa idan ya zamanto an yi mujahada shi zan mu zo mu ga bayani nan malam zai muna bayani wanda yake bayani mai tsaho bari zai nuna mana a magabata da idan aka samu mutum bai sallah fata wanda suke cewa irin wannan ba a zama da shi sai a kore shi daga gida in aka samu sallah jami'i ta barka a magabata sai ai wajen kwanaki ana zawa ana mata aziya yanda ka san an ma mutuwa in kuma kabbaral harama ce ta barka sai ai dan kwana uku ana ma jaji kaza da kaza da kaza to zan mu gani bayani da malam zai kawo mana game da abin da ya shahi wato ita wato wannan sallah mallan ya ƙara na mana bayani ne akan Ramadan din azumin sai ya kawo maka game da tunda ya shiga kan idan mutun ya bar rukunin musulunci shin ya kafarta ko bai kafarta ba to ya kawo bayani wanda magabata yanda ake kula da sallah zan mu gani mallan anan zai yi mana bayani kan wato sakaki ne yanzu yasa haffatawoyi suke sauyawa ko kuma irin yanda wata mafsada za ta faru yanzu misali in an dauki fatawan magabata na da an ce wanda aka ga bai yi ba sallah a kore shi daga gida to aka kore shi an kori wancan an kori wancan an kori wancan sai a haduha sai ai wani gunguna na wata kungiya sabuwa to amma dukkan mutumin da bai sallah malamai yanzu kaga suna fatawa cewa a janyo shi a tsananta mishi da wasu abubuwa ya zamanto ya dawo kan hanya amma wanda bai sallah baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kafara wa dar waya yace faqad ashraka insha Allah ganin lokaci yayi zamu tsaya anan wa amma bin nisba lis-salati dan bayanin yana da tsawo idan muka fara shi cirewar ba za ta yi tayi ba insha Allah insha Allah gobe sai mu ci gaba a daidai wannan lokaci da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.